Tablet. I want to affirm three fundamental compatible both at our own capacities technologies.
Both
of the greatest pattern of the greatest technologies. I want to say. I want to show. I want to tablet. I want to capsulize. I want to rectalize. I want to inject a life, pre-vibratable, compatible, appreciable, bossa, 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 the light of G, shukran, shukran, shukran.
Mita 88.5 da LFM muryar zamani, sunana Tijana Damu, daga bakin harabar kofar gidan marayu na Nasara kenan, dake na karamar hukumar Nasarawa kenan, inda yanzu haka nake tare da wasu kungiya, wato za iya cewa masu hada magunguna kenan, wanda kamar yanda nake gani fatan wiki kenan, wato ko makon hada magungunan ne ga sanan dai a nan cincirin nan su, yanzu haka mana tare da guda daga cikin ɗaya daga cikin jagoran tafiyar, zamu so mu ji cikakken suna da matsayin kungiya.
Okay, assalamu alaikum warahmatullahi, sunana Comrade Ismail Ado Dawakin Kudu, kuma ni ne chairman na wannan kungiya mai albarka, Pharmaceutical Technologies Association of Nigeria, ma'ana fatan kenan.
To menene makasudin wannan abu da kuke yi?
Oh, wannan makasudin abu da muke yi, mun fito ne muna celebrating National Day, ma'ana ranar Pharmacy Technician da Technologist ta duniya, wannan tana faruwa ne dukkan talata ta uku a cikin watan October, haka zalika ta tashi ne a ranar 19 ga watan October na wannan shekarar, yau kenan ranar talata muka fito muna dan yin tattaki.
Daga ina kuka fara wannan tattakin?
So mun fara tattakin ne daga meeting point dinmu inda yake State Road ne, sannan muka biyo State Road zuwa Lord Road, muka biyo za mu zo nan gidan marayu na Nasarawa, wato Aminu Dahiru ya kasai Foundation Children's Home da yake Nasarawa na GRA.
To menene za ku yi a cikin gidan kun shi?
So mun zo wannan ne a matsayin mu na waɗanda suke ma'aikata ne, ko kuma mu ce technologists ne, na pharmacy technologists masu ilimin hada magunguna. Mun fito ne za mu kawo ziyara da kuma dan awareness campaign a nan gidan marayu, sannan kuma za mu basu zami donation na magunguna, ma'ana basu tallafin magunguna wanda za su kasance za a dinga yin amfani da su duba da yanayin da ake ciki na barkewar yaduwar cututtuka da suke dama, especially malaria da ake fama da ita a wannan lokaci na yanzu.
Daga nan ina za ku nufa kenan?
So daga nan insha Allah za mu nufi can gidan gyaran hali da tarbiya, ma'ana can gidan da ake aje masu laifuka, ma'ana gidan prison kenan da yake can
gurin dutse,
kurmawa kenan da yake kusa da gidan sarki insha Allah.
To menene kudirin ku kuwa?
So babban kudirin mu anan shine mun fito ne dai muna wannan celebrating na wannan rana, sannan kuma waɗannan ayyukan alkhairi da muke so mu gudanar a wannan rana, muna so mu yi tawassali da su domin mu yi roƙo ga Allah subhanahu wataala da ya cika mana dukkanin wasu burika namu na alkhairi da muka sa a gaba.
To na ganko abin sha'awa duk matasa ne, menene jan hankalin ku ga matasa?
So jan hankalin mu da matasa anan shine muna jan hankali da matasa, especially waɗanda suke sun yi karatu da waɗanda ba su yi karatu ba, a koda yaushe su kasance masu tunani wanda yake nagari, su dinga kasancewa masu ba lalle sai sun dogara da wani abu da za a ce mutum za a zo lalle sai wani ya dauke ka ya baka wani gurbi da zaka je kai wani abu, ya kamata a ce kowa zai iya samu yayi tunani da zai iya tsayawa da kafarsa a makamantan irin waɗannan abubuwa.
Na to yanzu ko za mu samu ɗaya daga cikin mace ta mana jawabi, mace ta bangaren ta?
So za mu kira bai
yanzu haka ga ɗaya daga cikin wato mataimakiya ta wannan kungiya, za mu so mu ji cikakken suna. Mai cikakken sunan ki?
Asma Muhammad Bello.
To na ganki a matsayin ki ta mace, kuma da ke ake wannan tattaki naga sai gumi kike yi.
Eh, tunda mu ka saka mu kaga dole za mu gumi, kuma ba gajiyawa insha Allah za mu cigaba da irin wannan tattaki a kowace shekara in ta zo mana.
To ko kina da kira da bangaren mata?
Eh, ina kira mata da su ma su dage duk wani abu da suka activities da suka ga ana yi, kasu sai su mata ne ba su iya ba, domin mace ma za ta iya abu dan sa kai ne, kai kamar inda ka gani muna da yawa mata, kuma insha Allah duk shekara an za a yi za a ci gaba da mu, sannan za mu janyo wasu ma su kuma shigowa cikin mu domin a dinga yi da su.
To ko kina da shawara ga iyayen mata dai musamman ma yadda tarbiyya yanzu ta barbare?
Ina kira ga iyayen mu mata da su dage wajen barin ƴaƴan su, idan har sun san ba zai saba wa addini ba kuma ba zai kauce hanya ba, da su bar ƴaƴan su mata domin su fito idan wani abin ya tashi, su ma su bada gudunmawa, idan wannan bada gudunmawa ne ga al'umma baki daya da ma kasar mu baki daya, hakan zai kawo cigaba babba a cikin kasar.
Yadda take wakana kenan, nan bakin kofar wato gidan marayu na Nasarawa kenan a daidai wannan lokaci kuma muna tare da wannan kungiya ne na wato masu hada magunguna wanda ake cewa wato kamar yadda nake gani Pharmaceutical Technology Association of Nigeria kenan wanda suke wannan tattaki kuma sun sha riguna wato shudi kenan da kuma kusan bakin wando wanda suke ta wato suwa da rera wakoki da tattaki kuma ina ganin wato magunguna a kwalaye da suka riko haka za su shiga su ba da wannan magunguna mun kuma dawowa dai bangaren shi kansa wato wannan shugaban muji ko suna da wani matsala bangaren su ta wannan kungiya da suke fuskanta
so alhamdulillah ba za mu ce dai muna da wata matsala ba duba da yanayi dai da muke a society wannan course din mu na pharmaceutical technology course ne wanda yake a duniya kowa ya san shi kuma course ne wanda yake acceptable accredited course wanda hukumar MBTE ta ce accreditation ake gudanar da wannan course din a dukkanin wasu polytechnic wanda ana gudanar da shi a polytechnic a nan jihar Kano sannan ana gudanar da shi a Moshood Abiola sannan ana gudanar da shi a Federal Polytechnic Nikeri Imo State kenan so alhamdulillah kuma course din mu accredited course ne sai dai kawai yanayin fuskanta ta wasu mutanen da za su dinga cewa ko course bai da register ko wani abu so alhamdulillah dai muna kira da gwamnati ba wai register ce ba mu da ita ba kawai dai muna kira da gwamnati da ta duba mu ta ga irin yanayin da muke ciki kawai mun san abin da ba mu da shi shine ba ma cikin scheme of work ma'ana tsari na daukar ma'aikata a cikin kara ta pharmacy to muna kira da gwamnati da kuma masu ruwa da saki akan harkar da su duba da wannan abin namu domin mu ma mu shiga cikin wannan tsarin wannan shine kiran da muke da masu ruwa da saki da kuma gwamnati da Simana wannan aiki
mita 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijani Adamu tare da wannan kungiya wato Pharmaceutical Technology Association of Nigeria masu hada magunguna ta kimiya ta kasa kenan a rashin jihar Kano sai kun kara jina a nan gaba